Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 20 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa Bishop na kasar Kamaru sun yi tarda kisan gilla da ake yawan yi a kasar. Yayin da ake ci gaba da samun hauhawa farashin kayan masarufi a Najeriya, masana tattalin arziki sun yi kira ga gwamnati da ta dauki matakan daidaita farashin da ake gani a kasar. Kama kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimomin Barma, sai kuma sharhin jaridan Ghana da kuma darussan Ramadan kan rayuwa. Amma kafin nan, ga Ibrahim Kalmasi Garba da halin da duniya ke ciki.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Amma matsi mutane a wani turmutsin da aka yi a wurin raba kudin tallafi a sana'a babban birnin kasar Yemen da daren jiya Laraba, ta yadda mutane akalla 78 suka mutu baya ga wasu da dama da suka jikkata, a cewar wani jami'in hutsi. Wannan turereniyar ta auku ne a tsohon sashin birnin Sana'a wanda ke yankin tsakiyar babban birnin kasar, lokacin da ɗaruruwan mutane matalauta suka taru a wurin wannan sha'ani da wasu attajirai suka shirya, a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida da 'yan hutsin ke tafi da ita. Mai magana da yawun ma'aikatar Abdul Khalid Algari ya danganta aukuwar hakan da yadda aka shirya raba kudaden ba tare da hada kai da hukumomin wurin ba. Wannan lamarin ya auku ne gabanin sallar Idul Fitr wadda za a yi a ƙarshen watan Ramadan mai tsarki ga musulmi zuwa ƙarshen makon nan. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar Ukraine dukiyoyin Rasha da aka kama. A watan Disamba, Majalisar Dokokin Tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka samu daga dukiyar Rasha da aka kwace ga ma'aikatar harkokin waje don ayyukan sake gina Ukraine. To amma wannan ikon ya tsaya ne kawai ga kadarorin da aka kwace sanadiyar saba dokar kakaba takunkumi a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa. Saboda haka, kadarorin Rasha na miliyoyin daloli da aka kwace sakamakon saba dokar Amurka ta sa ido kan kayayyakin da ake fitarwa da wasu matakan tattalin arziki da suka saba da hakan, ba za a iya tura su ma Ukraine ba. Wani bayani da aka samo daga wani kundin da aka kwarmato wanda aka baiwa kafar labarai ta FRL mai nasaba da muryar Amurka ya tabbatar da wasu rahotanni da ke nuna cewa Rasha da China na hada kai wajen danne wasu labarai da kuma dabarun sa ido kan kafar yanar sadarwa. Wannan bayani ya fayyace dalla-dallar takardu da muryoyin da aka nada, da aka ce daga ganawar sirri da aka yi ta yi ne daga shekara ta 2017 zuwa 2019 tsakanin jami'an cibiyoyin kasashen China da Rasha waɗanda ke kula da harkokin ƙasar yanar sadarwa, wato yanar sadarwa na kasashen biyu. A waɗannan takardu da muryoyin da aka nada waɗanda kafar RFERL ta yada, an ji jami'ai daga kasashen biyu na musayar dabarun farauto 'yan tawaye masu mafaka a kasashen waje da kuma sa ido kan kafar ta yanar sadarwa, ciki har da yadda za a nemi taimakon juna don dakile labaran da suke kira masu hadari da kuma dakile na'urorin hana gano mutum ko wani abu.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Shugabannin cocin Katolika sun hada gagarumin taro a ranar Talata 18 ga watan Afrilu a Yaounde, babban birnin kasar Kamaru, inda suka yi Allah wadai da kisan gilla da yake ta yaduwa a kasar. Bayan nan sun yi kira kuma ga gwamnati da ta kara tsaro da bincike wajen kare haƙƙin dan adam da hukunta masu wannan aika-aika. Muhammad Bashir Ladan Gareka.
A wajen bude babban taron Bishop Bishop karo na 48 a birnin Yaoundé, shugaban kungiyar Episcopal na Kamaru CENC wato Bishop Andrew Nkiya yayi Allah wadai da kisan gillar da aka yi a cikin yan watannin nan da suka gabata a kasar Kamaru. Babban Bishop na Baminda da takwarorinsa sun sake tabbatar da tsarki da mutunta rayuwar dan Adam. Ga kadan daga cikin jawabin Bishop Andrew Nkiya.
Au cours de ce dernier mois, nous avons été très attristés.
A cikin yan watannin nan da suka gabata, mun yi matukar bakin ciki game da kisan gilla da aka yi a cikin al'ummarmu, daga ciki har da kisan dan jarida Martinez Zogo a Yaoundé, babban birnin Kamaru. Bishops na Kamaru da Cocin Katolika na duniya gaba daya suna kira ga dukkan al'umma da su mutunta rayuwar dan Adam, wanda baiwa ce daga Allah tun daga lokacin da aka haife shi har zuwa mutuwarsa.
Jusqu'à sa mort naturelle.
Bishop Nkiya ya tunatar cewa kashe mutum zunubi ne da ya sabawa doka ta 5 ta Shela, wadda ta bayyana karara cewa kada ka yi kisa. Wannan kira ya zo ne a yayin da kashe-kashe yayi yawa a Kamaru. An yi mafi ban mamaki a Nanga Iboko, wato a jihar Tsakiya, inda aka kashe mutane 6 dangi daya gabaki daya a ranar 5 ga Afrilu. CENC na fatan za a gano ainihin waɗanda suka kashe waɗannan 'yan ƙasar tare da hukunta su. Amma duk da wannan hali da ake ciki, akwai alaman bege, in ji shugaban Katolikan Kamaru. Alhamdulillahi, kwanciyar hankali na dawowa a jihohin arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar. An sake buɗe wasu masana'antu, kuma yara da dama na komawa makaranta. Wannan babbar alama ce ta bege, amma ya kamata a ƙara kuzari kan tsaro, in ji shi. Duk da barazanar da kungiyar ta'adda ta Boko Haram ke yi a yankin arewa mai nisa da kuma rikicin sashin Ingilishi, Bishop Andrew Nkiya ya tabbatar da aniyar Cocin Katolika na ci gaba da yin addu'a da ƙoƙarin samar da zaman lafiya a Kamaru. Muhammad Bashir Ladan, na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da kashi na 2 na labaran duniya.
To baballe, sojoji masu gaba da juna waɗanda ke fafatawa kan titunan Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, sun yi shelar cima yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 24 jiya Laraba, kwana guda bayan da wata makamanciyar yarjejeniyar ta wargaje. Sojojin Sudan da dakarun sa kai na kai ɗaukin gaggawa ko RFS a takaice sun yi shela dukkaninsu cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadin daga ƙarfe 6 na yamma a gogon yankin. Ba a tabbatar ko yarjejeniyar za ta ɗore ba, ganin cewa kafar labarai ta AP ta ruwaito wasu mazauna birnin Khartoum na cewa sun yi ta jin ƙarrakin bindigogi nan da can da kuma fashe-fashen abubuwa yayin da almuru ke fara yi. Kamfanonin makaman yaƙi daga Amurka da Taiwan za su koma tattaunawa ta fuska da fuska a watan gobe kan duba yiwuwar aiki tare wajen yin makaman yaƙi, wanda hakan wani abu ne da zai harzuka China. Ganawar wadda aka saba yi akai-akai kafin ɓarkewar cutar COVID-19 a watan Janairun shekara ta 2020 ta kawo cikas na zuwa ne wannan karan, a daidai lokacin da ake fama da rikici a Ukraine da kuma takaddama tsakanin Amurka da China ke karuwa a mashigar ruwan Taiwan. Kwamitin tsaron Amurka da Taiwan ɗin zai yi zama ranar 3 ga watan Mayu a Taipei, inda zai maida hankali kan ƙirƙiro kayan yaƙi tare da kuma shirin inganta ɓangaren ƙirƙire-ƙirƙiren Taiwan da kuma wasu nau'uka na haɗin kai wajen tsaro, a cewar kwamitin harkoki na Amurka da Taiwan USTVC.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahotonmu na biyu. Duk da cewa babban bankin Najeriya wato CBN ya ci gaba da buga sabbin takardun kuɗi tare da sakin tsaffi don su riga tafiya kafada da kafada a samu sauki a matsatsin da aka shiga tun ƙarshen watan Janairun da ya wuce bayan sanar da matakin janye tsaffin takardun kuɗin naira 200,500. Farashin kayan masarufi na ci gaba da hauhawa inda masana tattalin arzikin ƙasar suka buƙaci gwamnati ta dauke matakan da suka dace don daidaita lamarin 'yan ƙasa su samu sauki. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Batun yin ƙari a farashin kayayyakin masarufi a duk lokutan azumi, sallah, bukukuwan ƙarshen shekara da dai sauransu da 'yan kasuwa ke yi abu ne da ya zama al'ada a waɗannan lokutan lamarin da ke jefa 'yan ƙasa musamman masu ƙaramin ƙarfi cikin matsi wajen biyan buƙatunsu na samun kayayyakin abinci. A wannan shekara ta 2023 abubuwa sun ƙara tsananta ganin yadda aka shiga rudani a baya a game da batun sauya launin takardun kuɗin naira kafin kotun ƙolin ƙasar ta yanke hukuncin a ci gaba da amfani da tsaffin kuɗin. A game da batun yanayin da kasuwannin Najeriya ke ciki duk da saukin da aka samu bayan da bankin CBN ya bawa bankunan kasuwancin kasar umarnin su ci gaba da bayar da kuma karban tsaffin takardun kuɗin, mun ji ta bakin mazaunan birnin tarayya Abuja inda uwar gida malama Asma'u Meriga tace.
To gaskiya ba da yanda muke rayuwa a garin Abuja muna shiga kasuwa muna cefanan kayan abinci akai-akai. So gaskiya abinda na lura da shi shine tunda aka yi maganan canjin kuɗin nan kaya suka fara hawhawa, masu bada canji POS suka fara ƙara cajin da sauransu. To gaskiya har zuwa yanzu wallahi kaya ba sauka suka yi ba. Kinga wanta ne na azumi. Dama mu gaskiya ya kamata a sani tun lokacin da ba a fara irin wa'annan harkokin canje-canjen kuɗi da sauransu ba, kusan 'yan kasuwa suna da wannan ɗabi'a. Dan suka ga lokacin neman abu ya zo, kamar lokacin azumi a sallah, sai ga an kakkara farashin kayayyaki. Kinga gaskiya ya kamata a ce kaya sun sauka ne tunda yanzu an ce a sake kuɗi tsofaffin a ci gaba da amfani da su, wanda ta wannan gefen gaskiya kuɗi na circulation a kasuwa yanzu. POS zaki je ki bada kuɗi zaki ce fa ne kuɗi za a ba cash amma fa tsohon kuɗi ba za ka taɓa ganin sabon kuɗi ba. Amma kinga kayan abinci ga lokacin hada-hadan sallah ko yau na shiga kasuwa kusan a sati a jere kusan na shiga kasuwa wurin sau uku kenan. Wallahi abubuwa ba wai canza suka yi ba, amma gaskiya duk dai abin da kake sai a kasuwa ba abin da kusan zan ce ya dawo ƙasa. Irin kayan masarufi su shinkafa, man gyaɗa, gaskiya ba wani sauki akan wurin azumi ya zo ga shirin sallah ana yi.
A wani bangare kuma Sirajo Muhammad daga kasuwar Rusi ya bayyana cewa
gaskiya lokacin da aka shiga kashin sababbin kuɗi da aka sarrafa 'yan kasuwa sun takura sosai, amma yanzu gaskiya mutane an dawo ana samun kasuwa kamar yadda ake yi. Da hakikanin gaskiya yadda nake ganin kayayyaki yanzu especially kamar kayan miya kayan kayan full stop gaba daya price gaskiya bai canza sosai ba kamar yadda yake tashi borin zafi a kamar 'yan shekaru biyu da suka wuce.
A cewar masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Gurfi, yawan buƙatun jama'a ke kawo tashi a farashin kayayyaki.
Kamar yadda kika sani duk lokacin da al'amura suka shahi kamar sallah kamar Christmas da a samu wannan hauhawar farashi, muke kawo hauhawar farashi shine yawan bukatu na masu sai. To duk lokacin da masu bukatar abu suka yi yawa, to su kuma masu saidawa za su ƙara farashi dan lokacin ne da suke samun riba, dan saboda ko ka ƙara farashin za a sayi. Kuma tattalin arziki ba yadda za ka yi ka dakatar da irin waɗannan abubuwan. Abinda kawai gwamnati za ta iya yi shine manya-manyan kamfuna su samu su yi masu magana cewa da Allah su riƙa sassauta abubuwa a wannan lokuta, kuma in an sassauta abubuwa a tabbatar da abubuwan sun wadata a ko'ina. Saboda haka ba yadda ɗan kasuwa zai yi abinda kake so ka tsawala ga wani na saida shi da sauki, wancan ma ya wadata da shi. To muddin aka samu wannan shi zai kawo rago farashi, amma dai in ba ta moral persuasion ba wanda a yi ƙoƙari a tattauna da su masu gabatar da wannan abun a ga yadda za su sauƙaƙa al'amura ga talaka.
A nasa bangare shi ma masanin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu ya ce
shi daidaiton farashi yana da alaƙa da abubuwa da dama. Na farko yana da alaka da tsare-tsaren gwamnati na rage hawan farashi, na biyu kuma abubuwan da aka noma da kuma inda aka ɗauko su, na uku kuma yana da alaka da yawan abubuwan da kan taso ma tattalin arziki ko azumi ya taso buƙatuwa ya ƙaru ko sallah ta ƙarato. Duka waɗannan abubuwa suke canza farashi, sai dai kawai mutane suna amfani da dama wajen canza farashin musamman in kika ɗauki yanda ake rarraba kayayyakin. Wato abin da kan canza farashi shine wasu wasu kayayyakin za a sauke su ne babban dilan na wata kasuwa, saboda haka farashin a kasuwar sa zai zama daban. Haka kuma waɗanda suka zo suka dauki kayan a inda yake suka maida shi wani wuri, to sai mun sai tsoron riban su, su kuma dora kudin sufurin da suka yi na waɗannan abubuwa. To amma a tsari gaba daya shi a hawan farashi, gwamnati ne ta kan tsaya tsayin daka ta daidaita farashin, kuma sai an daidaita abubuwan da kan daidaita farashi.
Masana dai na ci gaba da cewa akwai bukatar a gudanar da bincike mai zurfi akan yadda za a iya bullowa daidaita farashin kayayyaki a kasuwannin kasar. Lima Abdurra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta damkasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. To yau mun nufi jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Niger, inda masu bukata ta musamman ke dogaro da sana'o'in hannu, galibin su kilar fata. Sai dai duk da yadda suka dage akan waɗannan sana'o'i, matsalolin tsaro sun fara haddasa cikasuwa harkokin waɗannan bayan Allah, kamar yadda shugaban kungiyar nakasassu a jihar ta Agadez Abdu Matsallabi ya bayyana a hirarsa da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud.
To da farko dai abun da ya shahi ayyuka ne na hannu na gargajiya muke yi na aikin fata, daga aikin fata sai aikin kaba. Wannan abu yanzu ya girma ya zama babba, ya wuce wannan inda aikin fatan nan da muke, ana aikin fata har yanzu domin koyi ayyuka daban-daban. Ana saka giriyaji, ana saka kujeru, ana gyaran gadaje, ana gyaran kofofi, finituri, muna yin lureti wanga na gani hakan gani, da sake-saken riguna da dumike-dumike na riguna na yara da na mata, aikin yan mata ne wannan suke yi. To gaskiya alhamdulillah ka ji irin ayyuka wanda suke muka samu cigaba bayan wannan da muka yi na fatan nan daya, mun samu kamar aiki biyar wanda yake ya shigo daga cikin ayyukan da muke yi. Da lokacin da aka tattara mu, bamu da wuri na zama, da aka ga abun yana da amfani sai aka mamu wuri na zama, kuma ba wanda yayi shi har yanzu dai mai martaba sarkin abun shi ya nema wa'annan wurare tare da dukkan masu hannu da abun da ake cewa wanda suke masu wanda shi wanda suke cikin garin Agadez, da su ne aka nemi wurin nan. Har yanzu aka mun wuri na zama inda za mu zauna mu yi aiki, kuma bayan shi aikin nan da muke yi da shi dukkan muke biyan bukatun mu, biki suna ne a wuri ne, duk a ciki ne muke yin wannan biyan bukatun mu. Kuma bayan wannan an samu haɗin kai mutane, kowa ma ya taso, inda mutum ne wanda yake da rauni a jikin shi can yake zuwa ya koyi sana'an da za a yi, wanda zai kula da kanshi, kula da har ma ya ba wani.
Wani matsaloli kuke fuskanta?
To gaskiya matsalolin dai ba su wuce dai halin da aka shiga kamar na yanzu, saboda ka ga dai da Agadez tana samun baki da yawa suna shigowa. To yanzu ka gani yanayi ya saki, inda baki sun zo daga Libya, sun zo daga Algeria, sun zo daga Turai, duk abin da muka yi nan ana samun wani dan ya tosaya maka, ma yana tosaya maka, ma bai son shi ma sai ya sai dan da ya sa ka samu kwarin gwiwa aikin nan da kake yi. don sai zama na yanzu wannan abubuwa baki wannan yanzu babu baki eh babu baki abun da ya matsala da yin shin kaman da bushaji ake cewa kaman in kai abubuwan nan akwai wanda ya kamata dai a ce dai ana kai su wasu wurare ana sai da su to wannan kaga yana da wahala yanzu
kamar haka yana nufin cewa kuna fuskantar karancin ciniki kenan
yawa akwai karancin ciniki gaskiya akwai karancin ciniki amma bakin gurgudu alhamdulillah ana samu ana yi ana tattaba ciniki tunda mutane suna zuwa wasu suna komandiki masu garaki suna zuwa kuna komandikin griyaji masu luleti suna zuwa suna masu nema kushiru ko gadaje ko kofa ko abun ga hatta da bilin ga da muke na mu na hawa mu muke kera kayan mu da kanmu
kafin kurungumu wa'annan sana'ar da kuke yi ta sarrafa kayan hannu shin a can baya menene kuke yi
kai ma ka sani mana ba sai na gaya maka ba kudin ki kana yaro yau garin gaba ne bai san mu ba ba mu bakin waga kasuwa ba mu bakin waga taka ba mu bakin silma ba mu bakin ma'aikatu muna yawo mai dala biyar mai dala goma mai nawa mai amma yanzu gaskiya fi sabilillahi an gode ma Allah saboda Allah wannan babu shi sai sana'o'in mu kawai muke yi kuma bayan sana'o'in mu sai mutane wanda suke sun san mu in lokacin akama mana yayi suna kama mana alhamdulillah za mu yi kira ne ga dukka wanda Allah ya sa yana da wata fa'inta yana da wata hazaka yana da wani gudunmawa da zai kawo mana saboda ka san mutum in an gari baka da kokari babu abin da za a maka amma an ga kana yi na tabbatar da wani za ce wannan mutumin nan mutum ne mai kokari bari mu kama mishi
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan hira yanzu a madadin shugaban na kasassun jihar Agadez Abdu Matsallabi da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
madalla a gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin Ghana
jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da muto masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ma'aikatar ilimin kasar Ghana ta kori babban malamin babban makarantar sakandaren Jai game da laifin karban kuɗin makaranta ta barauniyar hanya jaridar ta ce ma'aikatar ilimin kasar Ghana ta kori babban malamin makarantar Fija Senior High School Kareta Bumaji game da zargin da ake masa na karban kuɗin makaranta ta barauniyar hanya an gabatar da sallaman ne a cikin wani jawabi ga yan jarida inda ma'aikatar ilimin kasar ta sa hannu a ranar 18 ga wannan wata na Afrilu shekara 2023 game da abin da ma'aikatar ilimin kasar ta ce ne Mr. Gumazi zai nika aikin sa ga babban daraktan ilimi na jihar Yammaci har a gama bincike kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta rawaito wannan labarin hukumar zabe za ta gabatar da zaben cika gurbi a garin Kumewu a ranar 23 ga watan Mayu jaridar ta ce hukumar zabe ta bayar da sanarwar za a yi zaben cika gurbi kuma hujerar majalisar dokoki na mazabar Kumewu a cikin jihar Ashanti ranar 23 ga watan Mayu wannan ko ya biyo bayan mutuwan tsohon mamban majalisar yankin Filippo Baswani mai shekaru 53 da haihuwa a Kolebu Teaching Hospital ranar 27 a nan Accra. Ita kuma jaridar The Herald wannan labarin ta ruwaito kananan zaɓuɓɓukan jami'iyyar NDC an tantance masu son yin takara na kujerun majalisar dokoki 85 a jihar Ashanti 71 a jihar Gabashi. Jaridar ta ce jami'iyyar National Democratic Congress NDC a ofishin jihar Ashanti ta ainihin tantance ɗan takara 85 wa kujerun majalisar dokoki a cikin jihar. Jami'iyyar ta gama tantance ɗan takarar majalisar dokoki ɗin duk faɗin ƙasar a ranar Laraba gabanin ƙananan zaɓuɓɓukan da za a yi a ranar 13 ga watan Mayu. Jaridar The Chronicle ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito rikicin Nkuranza. An sanda sun sadu da dangin waɗanda suka mutu. Jaridar ta ce an sanda a ranar 14 ga watan Afrilu shekara 2023 sun sadu da dangi na Victor Owusu wanda ya mutu a cikin wani rikicin a Nkuranza tare da wani ɗan fashi da shi ma ya mutu Albert Danko domin bayyana wa dangin sakamakon binciken da an sanda sun kai dangane da wannan abin da ya faru a ranar 25 ga watan Afrilu shekara 2020. Biyu da ya sanadin mutuwarsu. Da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau Radwanul Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga darussan Ramadan kan rayuwa.
Bala Abdulmumin a nan jamhuriyar Nijar cikin Zandar, wato waɗansu abubuwa waɗanda muke yin sakaki a kansu shi ne kula da haƙƙin makwabtaka musamman ma a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Galibi ‘yan uwa waɗansu mutane daga cikinmu Allah ya ba su wadata, ya ba su hali, kuma suna makwabtaka da waɗansu mutanen da ba su da ainihin halin nan da suke da shi. Yau kun sai amfani da wannan dama Allah maɗaukakin sarki ya ba su aljanna sai ga suna yin sakaki. Wajibi ne ‘yan uwa irin wannan lokaci idan mutum yana da wadata ya wasa a wannan wadatar tashi zuwa ga makwabta. Irin abin da kake ci mai kyau ɗin nan mai daɗi, yi kokari kai kokari ka isar da shi a cikin gidan makwabtanka. Yi kokari ka sanya a huto da shi a waje, kai da makwabtanka ku sha ruwa tare, ku yi buɗe baki tare. Ya zamanto ka samu wannan alkhairin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba mutum buɗe baki ko da dabino ne ko da fiyawa ta ne, wato za a baka ladan azumi ba tare da an tauyewa wancan ladan shi ko kaɗan ba. Ashe wannan dama ce ‘yan uwa da ya kamata mu ba da haƙƙin makwabtaka ta fuskar taimakawa da abubuwa na jin daɗi na more rayuwa irin wannan lokacin. Ka nuna wa Allah ka gode mishi da ni'imar da ya baka, shine kai kokarin wannan abin da Allah ya hore maka wanda ba su da shi su ma su samu. Saboda Allah madaukakin sarki ya baka ladan, ya baka wannan fa'ida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiyan da yi addu'a lokacin da zai hau minbari, malaika Jibril ya zo mishi ya faɗi kalma wanda take mamuna akan mutumin da har watan Ramadan ya wuce bai yi kokarin ayyukan alkhairin da ya shiga aljanna ba, bai yi kokarin aikin alkhairin da Allah ya mishi gafara ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin kamar da kusan hadisin. Abinda nake nufi a nan gurin irin kokarin da zaka yi na bada haƙƙin makwabtaka da kyautata musu da ciyar da su da shayar da su da nuna musu wadatar da Allah ya baka ba taka ce ta kai kadai ba, su ma suna da haƙƙi a kai. Wannan yana daga cikin irin abubuwan da Allah zai yi mutum gafara a wannan lokacin. Allah ta'ala zai tausaya maka kuma Allah zai sanya wa rayuwarka da zuriyarka da arzikinka albarka gaba daya. Da wannan ne muke jan hankalin ‘yan uwa mu musulmi na ko ina mu taimaka makwabtanmu ko da ma ba musulmi bane, musamman a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan barantana ma ‘yan uwa mu musulmi. A nan ne za mu tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Madalla. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaicen amma matsi mutane a wani turmutsutsin da aka yi a wurin raba kuɗin tallafi a sana'a babban birnin ƙasar Yemen da daren jiya Laraba, ta yadda mutane aƙalla 78 suka mutu baya ga wasu da dama kuma da suka jikata a cewar wani jami'in hudi. Wannan tuririniyar ta auku ne a tsohon sashen birnin Sana'a wanda ke yankin tsakiyar babban birnin lokacin da ɗaruruwan mutane matalauta suka taru a wurin wannan sha'ani da wasu attajirai suka shirya a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida da ‘yan hutsin ke tafi da ita. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar Ukraine dukiyoyin Rasha da aka kama. A watan Disamba, Majalisar Dokokin Tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka samu daga dukiyar Rasha da aka ɓace ga ma'aikatar harkokin waje don ayyukan sake gina Ukraine. to amma wannan ikon ya tsaya ne kawai ga kadarorin da aka kwace sanadiyar saba dokar kakaba takunkumi a karkashin ikon shugaban kasa.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 agogon GMT da Ghana, ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ci har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu daidai da ta mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. We'll be right back.